Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esyaro, jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan mako wanda zai zama kashi na farko, wakilin muryar Amurka daga Abuja a Najeriya, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya aika mana da hirarsu da Muktar Iliya Emedi, shugaban wata kungiya mai zaman kanta, Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment, dake fadakar da jama'a don ilmantar da su akan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Bari mu ji yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Muktar Iliya Emedi, nine shugaban kungiyar Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment.
Wato dai wata kungiya mai yaki da shan miyagun kwayoyi.
Fadakarwa ba, kungiya ce take fadakar da al'umma game da illolin shan miyagun kwayoyi, ake ilmantar da su saboda hatsarin su da ke cikin al'umma.
Fada mana tun yaushe ne ka kafa wannan kungiya mai zaman kanta?
A wannan kungiya mun kafa ta wajen shekara uku da suka wuce. Mun kafa ta nan Abuja, a yanzu kungiyar tana da rassa a Najeriya wajen jihohi 13.
Jihohin arewa ne ko har da kudancin Najeriya?
A jihohin arewa ne, saboda kasancewar wannan illar shan miyagun kwayoyi ta fi karfi a arewacin Najeriya. So sai sa muka maida hankalinmu a arewacin Najeriya, amma a yanzu mun fara tsallakawa kudanci da yammacin Najeriya.
Yawwa, to Muktar, ba mu labarin yadda kuke gudanar da aikin ku zuwa yanzu, wato waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen wayar da kan al'umma a waɗannan jihohi illar shan miyagun kwayoyi?
Matakan da muka ɗauka, mun farko da muka fona uga sai muka gano ba yadda za a yi mu samu damar isar da sakonmu na wannan abin da muke so, sai ta kafofin yaɗa labarai da na zamani da sauransu. So mun taro mu na farko, bacin mun yi taro a junan mu a Kaduna a shekara ta 2016, mun tattauna mun ilmantar da mutanen da muke so mu aiki da su tukunna, dan shi harkar illar shan miyagun kwayoyi kai danka zaka je ka fada kadin sai ka samu wani ilimi da wata kwarewa kafin ka tunkari wanda suke shan miyagun kwayoyin. So mun yi wannan taro a Kaduna, sannan sai muka yi taro a Kano wanda muka gaishi duk gidajen radio na arewacin Najeriya, waɗansu mahadana na waje don irin gudunmuwa da suke bayarwa. To mun shirya wannan taro, kuma wannan taro ya nasara. Mun shirya wani kuma taron a Niger State, wato mina kenan, shi ma last year. Sannan kuma muna yin taruka ƙanana-ƙanana a jihohinmu, kamar Plateau State muna taro na faɗakarwa irin waɗannan abubuwan.
Yawwa, to abinda za a yi la'akari da shi shine, ka ce akwai wata kwarewa da ake bukata ta musamman wajen yin wannan yaki. Ta ina ake samun ilimin wannan kwarewar? Saboda a Najeriya akwai hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayoyi, NDLEA, wacce aka san ita ce take kula da irin waɗannan ayyuka.
A ta yadda ake samun wannan kwarewa, akwai abin da muke kira volunteer da ambassadors. Idan muka same su, muna kiran kwararru. Saboda shi harkar shan miyagun kwayoyi ya kasu ta ɓangare-ɓangare. Yadda ake harkar miyagun kwayoyi a jihar Kaduna, ba haka ake harkar miyagun kwayoyi a Bauchi ba. So duk inda ka ji za ka yi faɗakarwa a kan shan miyagun kwayoyi ya danganta da yadda irin ake mu'amala da su a wannan jiha. So muna samun kwararru daga jami'a ne, da waɗanda suka yi wannan harka suka daina sha suka tuba, suna ba mu kamar lecture, zan iya cewa muna gabatar da muna suna faɗa mana yadda abubuwan suke, mu kuma muna ƙara ilmantar da mutanenmu. Don dole ne sai ka san duk yadda za ka san illar shan miyagun kwayoyi, ba za ka santa ba sai ka samu wanda ya taɓa yi zai gaya maka, shi ne zai gaya maka illar shan miyagun kwayoyi.
Wato ana jin kwayoyi, watakila wasu ba za su gane abin da ake nufi ba. In an ce wannan kwaya ta paracetamol ma ai kwaya ce, in an koma kwayar gero da dawa duka kwayoyi. Shin yi mana misali mana, su waɗanne ne waɗannan nau'o'in kwayoyin da suke miyagu ne bai dace mutane suna amfani da su ba?
Gaskiya duk wata kwayar magani, anan ana magana ta magani, wato wanda in kana da wata larura a cikin ko ta rashin lafiya wanda likita zai iya cewa ka sha don ka samu sauki ko ka samu lafiya, to duk wata kwayoyin magani da ka sani ko wacce likita zai baka za ta yi maka illa. So yadda ake ana wuce ka'idar abinda likita ya faɗa ko kuma a yi amfani ta ba tare da likita ya ce ba, to ita ce shan miyagun kwayoyi. Komai ko paracetamol in ka sha zai warke ma da ciwon kai, amma in ka yi likita ya ce ka sha biyu ka ji ai kai wannan biyu za su ka sha hudu to ta zama cuta a gare ka, wannan kenan. Sannan kuma akwai kwayoyi wanda daman can an yi su ne don wani abu wanda za su yi magance a jikin mutum, amma sai mutane suka gano cewa in suka sashi da yawa yana sa su wata illa, to sai suka koma shan su ba tare da likita ya gaya musu ba.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya, ni ce taku Binta Esiyaro da na haɗa shirin na kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna ɗauke da kashi na biyu.